gode ya kai in a rubber dub style, a Brooklyn style. Gode ya kai gode in a rockers. Gode ya kai gode ya kai in a rubber dub style, a Brooklyn style.